أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله الصادق الوعد الأمين نبينا محمد أشرف خلق الله أجمعين، وعلى آله وصحبه والتابعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين حق قدره ومقداره العظيم. ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله وعن الأولياء والصالحين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وبعد، من معلمي مسمن حضرا من شيخوني وند دقرن سن هدا ونن وجه idan an yi maganar ilimi to idan ka zo wannan taro to lalle baka bukatan ka juya domin ga jahabiza a wannan waje musamman hadarana shi khalifa Sheikh Muhammad al-Kabir ibn Maulana Sheikh Ali Fafi rahimahullahu ta'ala wa tagammadahu bi rahmatihi ga kuma samiyinsa wanda nake kallon shi shi mata wato wanjan wannan haske shine Sheikh Sahibul Hujjaj Sheikh Muhammad al-Kabir al-Arabi wanda tunda yazo nan nace ba domin izini ba da mu kan da mu zauna ne mu saurara domin abubuwan da za a saurara na san yau sai in mun nemi hakuri domin mu yi aiki da abin da muka ji ga kuma gwani a Sheikh Aram Mamuntaka ɗin maulanmu Sheikh Malam Barau ga ɗan uwana a Sheikh Burhanuddin wanda shi ma zai zo wannan waje muna tare da shi da Allah ko kuma tsaga masa mintoci na kasancewar jawabin yana min nauyi a wannan mahadara ga kuma wanda ya gabatar da jawabi a doktor wanda yanzu nan muka sha daga cikin mamako na hadaran Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa alihi wa sallam idan nace zan yi ta ambaton suna iya na kujera za su kai ni zuwa gobe amma idan na bada uzuri na bada hakuri to ina so ne jumla da sunan masoya Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa alihi wa sallam lalle muna cikin farin ciki a zaman mu a wannan waje duk muna cikin alhini muna cikin wani hali domin mun haɗu da diddin bididdin hayyar alƙalba wal lubba muna cikin wani hali na kishiyantar wasu da muke mamaki a ce wani da sunan ɗan adam irin shakalinmu amma kuma bai gane wane ne Annabi Muhammadu ba wannan abu ne wanda muke cikin hali ba mu san wani irin hali muke ciki ba hali ne kawai wanda shiru ya isa bayani to amma kuma idan muka tuna wa'innan manya-manyan shehunai wa'innan dakarai masu ba da kariya wa annabi wanda malamanmu ne iyayenmu ne sannan kuma wasu yayinmu ne amma kuma duk da haka ba su yi rauni ba ga adadin shekaru da zato muke yi aladan bana ne zai haɗu da zakunan bana to sai muka ga ashe wato su kansu shehunan da iyayen ba su samu rauni ba fama wahanu lima asabahum suna nan suna tsaye wa ma ba'ufu wa mastakanu sun tsaya akan wannan daga abinda suka tashi tun mu ba mu ba a san ma lokacin za a samar da mu ba yau gashi mun bude ido kuma mun gansu akan wannan daga su suke mara mana baya wannan abin gaskiya lokacin da naga takarda daga dakta to karamcinsa na biyu na tuna akan wannan daga na kariya ga shugaban halitta a zaman da muke na gabatar da karatu mun gabatar da karatu akalla mu ba mu san adadi ba kuma ba mu san cewa yaushe muka fara ba ba mu tunawa domin kar mu ga mun yi kawai ba mu san yaushe ne za mu kare ba kawai rana ɗaya ne ran da muka tabbatar da cewa gwamnati ta ɗauki mataki akan wanda ya ɓatanci ga shugaban halitta wannan ne kawai ranan da za mu iya cewa da mu dan huce mu koma ci gaba da jawabi akan wane ne Annabi Muhammad amma kalmar wai ba da kariya ga jarabin manzon Allah wallahi ba mu san ranan farawa ba balle mu san ranan gamawa kuma ba mu yi komai ba ba mu fara komai ba dukkanin wannan taro da ake gani wannan tasliya ne kawai kaman kawai nafsatu masdur ne a an samu hali ne ana dan numfashi domin a samu sauki amma ba abin da muka motsa amma wannan motsin da kuke kallon sa ana ganin kaman ba komai bane amma makiya annabi ba sa son wannan motsin kowa ya san me tara mu a wannan wajen tare da dukkan girmamawa tashin din da aka bani shine wajibcin ba da kariya ga janabin manzon Allah wannan al'amarin dukkanin musulmi yana daga cikin minal ma'lumi bid-darura wa dukkanin musulmi a ce ba da kariya ga janibin annabi kuna tunanin in banda an samu wasu wanda suka yi shigan bultuwa musulunci musulmi yana bukatun abai wannan tashin din wajibcin fa ba da kariya ga janibin manzon Allah wato wannan topic din shi kansa yana isar mana da sako cewa akwai matsala idan dai har musulmi za a zaunar da shi a masa bayani wai ya bada kariya ga janabin manzon Allah sai an mai bayani to wannan abin yana nuna mana akwai danja akwai babban matsala sayyidina Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu kowa ya san sumudin sa akan gaskiya da tsayuwar sa wajen bada kariya wa shugaban halitta wani balarabe ya je shi ya samu manzon Allah annabi ya bashi fatawa ya kai kara ne annabi sai ya bashi rashin gaskiya sai ya fita daga gidan annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya je gidan sayyidina Abubakar sayyidina Abubakar ya ce to wannan hukunci ai wajen annabi ya kamata a je ce ai na je wajen manzon Allah ya ce kaza ya ce ka je wajen annabi ya ce kuma ni ka zo guna ka je wajen manzon Allah kuma ka tambaye shi ya ga maka ni ka zo guna in ce mene sai sayyidina Abubakar ya kore shi to sai sa'a ta kama shi sai bi gidan sayyidina Umar radiyallahu anhu ya baro gidan sayyidina Abubakar sai sa'a ya dar gidan sayyidina Umar yayi sallama yace masa kaji abin da ya faru abin da yasa nace sa'a ne bala yace in ce rashin sa'a yawa wato abin nasa akwai rashin tunani ka je wajen manzon Allah ya hukunci sai ya gangaro wajen sayyidina Abubakar yazo Abubakar yace masa annabi ya fada ni me zan ce wai kuma sai jan sayyidina Umaru dai ba sayyidina Umaru labari